yadda wasu masu sha'awar kwallon kafa suka barke da suwa kenan sa'ad da kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta zura Manchester United kwallo a raga a karawar su ta gasar Premier ta wannan makon. Wannan ne dai karo na farko da Southampton ta yi galaba akan United din a cikin shekaru 27, wanda kuma ya kawo ƙarshen wasanni 10 da United din ta buga ba tare da an doke ta ba. A minti na 69 ne dai dan wasan Southampton Dusan Tadic ya jefa kwallo daya tilo a ragar United wacce ta ba su nasara a ƙarshen wasan da ci 1-1. Ta kuma sami haihuwa a matakin ta uku a teburin gasar da maki 39, inda ta tura United din zuwa ta hudu da maki 37. A sauran wasannin na Premier na wannan makon kuma, Arsenal ta doke Stoke City da ci 3 da nema, tana kuma ta biyar ne a tebur da maki 36.